寻你寻家。
Dunia makaranta ko makowa kwe ajinshi Taishi na chikinta wanda mizoba matana jirenshi Yuta aureka wana kumba enzi zate sekishi Dunia raria abinda kasati kibaisa ya Raria amma goban mu ba matinawa kuma tafiya miki rami kafar mu ba ma kulawa darasi na ta bayyana kan mu kuma ba ma rikewa mu gani ma miki kamar abadan ba za mu wuce ba kafin zuwan mu san yi sun tafi duniya da san ka ko babu wata rai sai ka tafi da ma za mu dinga aikata alkhairi da zaifi mu bi Allah mu kawai da san zuciya sai mu samu tallafi Raria.
Shoot that next.